This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a numar da lord da kuma niya muryar Arewa. Za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Yanzu din ma dai ni Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri a wannan hantsin. Wai da gaske ne masu satar mutanen nan a Adamawa sun fada raga?
Game da masu satan mutane, Allah ya bamu nasara mun cafke duk mutanen.
Kuma ji cewa kura ta kwanta tsakanin Fulani da Tubawa a jihar Taraba. Za kuma a ji cewa har yanzu kwararru na faɗin albarkacin bakinsu game da sauyin manyan jami'an soji da shugaba Buhari ya yi. Kuma kamar kowace ranar Laraba da hantsi, Ibrahim Alfa Ahmad na tafa da maimaicin shirin sana ciki da gaskiya. Za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin da masu saurare kan aiko. Akwai mu kuma tafa da nasiha albarkacin watan Ramadan, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya tukunna.
Tomarilla ta da sallama ga labaran. Labarin cewa manyan kasashen nan biyar sun cimma matsaya da ƙasar Iran game da batun sarrafa nuclear ya samo yabo daga sauran kasashen duniya. Yayin da wasu ko suka yi Allah wadare da wannan yarjejeniyar ƙasar Isra'ila na son farko na ƙasashen da suke sukan wannan batu yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya da wasu makwabtan Iran ɗin suka yi na'am da wannan shirin. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayyana wannan yarjejeniyar ta jiya a matsayin wani babban kuskure da tarihi ba zai manta da shi ba. Netanyahu yana magana ne da manema labarai a cikin harshen Turanci a Jerusalem. Ya ce shi dai ƙasarsa ba ta cikin waɗanda wannan yarjejeniyar ta shafa, don haka ƙasar Isra'ila za ta kare kanta a duk lokacin da buƙatar hakan ta taso. Ya ce ba wata dokar da wannan batu ya shafi ƙasarsa, domin ko da yaushe Iran tana fatan ganin Isra'ila ta wargaje ne. Ɗaya daga cikin babban abin da ƙasar Isra'ila ta yi a wani lokaci can baya shi ne ta nemi goyon bayan 'yan majalisar dokokin Amurka da kansu yadda da wannan batu, amma haƙansa bai cimma nasara ba. Sai dai har yanzu zuwa yammacin jiya Talata ƙasar Saudiya ba ta ce ufan ba game da wannan batu. Sai dai wata majiya ta ce wani ɗan taliki da bai so a ambaci sunansa ba ya shaida wa kamfanin dillancin labarai Reuters cewa muddin da a ce shirin ya bari ƙasar ta Iran ta sarrafa nuclear, to da duk makwabtanta sun yaba a yazaki.
To a halin da ake ciki kuma ana sa ran shugaban Amurka Barack Obama ya yi batutuwa masu tarin yawa a taron manema labarai da za a yi an jima kaɗan a fadar White House sakamakon cimma matsayar da aka yi game da batun nukiliyar ƙasar Iran mai cike da tarihi. Haka kuma ana sa ran shugaban ya ci gaba da mara ma wannan yarjejeniyar baya, sai dai a waje ɗaya kuma da yawan 'yan jam'iyyar Republican da wasu tsiraru na 'yan Democrat da ke majalisun dokokin ƙasar biyu da ba sa goyon bayan wannan shiri. Ba 'yan majalisun dokoki kaɗai ne ke kyamar wannan yarjejeniyar ba, har ma da wasu shugabannin duniya irin su Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu, wanda bai yarda da matsayar da shugaba Obama ya ɗauka ba a kan wannan batu, domin ya ce wannan yarjejeniyar ba inda za ta ma.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Gwamnatin ƙasar Girka ta sake miƙa wa majalisar dokokin ƙasar wani sabon ƙuduri mai nasaba da neman yardan sake samun wani bashi daga ƙungiyar tarayyar Turai. Yanzu haka dai Prime Minister ƙasar Alexis Tsipras yana nan yana matsa musu lamba da su amince da wannan ƙuduri, domin ƙasar ta ƙara samun wani bashi. Ƙudurin wanda aka miƙa shi ga majalisar ya haɗa da batun ƙarin haraji, sake fasalin fansho, tsoke bakin aljihu wajen kashe kuɗin gwamnati. Yanzu haka dai ƙasashen tarayyar Turai sun ce sai idan sun samu amincewar majalisar dokokin ƙasar ne a kan waɗannan batutuwa, kana ta ƙara ma ƙasar wani bashin kusan dala biliyan 95. Shugabannin ƙasashen Turai sun bayyana wannan buƙata ce a ranar Litinin da ta gabata a yunkurin na baiwa ƙasar ta Girka ɗaukin gaggawa ga bankunan ƙasar. Masu kula da al'amuran da kan je su komo sun ce wannan wani sabon yunkuri ne da kasashen suke yi domin ganin kasar ta girka ta ci gaba da kasancewa cikin kasashen nan kuma 19 masu amfani da kudin euro.
Sabon binciken nan da aka yi mai cike da tarihi akan duniyar Plato ya samu kai ga nasara. Hukumar kula da sararin Subhana ta Amurka ta bayyana jiya Talata cewa ko baya ga samun bayanan da aka yi tsammanin za a samu, haka kuma na'urar ta da ta tafi sararin Subhana tana nan daren ba abin da ya same ta. Da safiyar jiya Talata ne dai aka cila na'urar wadda ta dauki hotuna tare da tattara wasu bayanai, kuma ta gita yanayi mai tsananin sanyi kafin ta isa duniyar Plato. Musamman wato masanan suka ce na'urar tana tafiya ne kilomita 50,000 cikin sa'a guda. Sai dai masu sarrafa wannan na'urar sun ce a wani lokaci sun kasa samun bayanai daga gare ta, sai da daga bisani da ta yi kusa sauka lokacin tana tafiya akan kilomita sama da 12,000 a sa'a guda. Shugaban masu jagorantar waɗanda ke sarrafa wannan na'urar da suka cilla sararin Sabaniya, Alan Stan, ya shaidawa manema labarai cewa sun shirya na'urar ce ta yadda za ta naɗi bayanai na tsawon rana guda. An sha labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta kama waɗanda suka yi ta sace wasu manyan mutane kwanan baya don neman kuɗin fansa. Ibrahim Abdulaziz Garika.
Sure waɗanda aka cafken ana mazargin cewa su suka sace wasu mashahurin mutane a jihar da suka hada da wani ɗan majalisar dokoki da kuma wani basarake, yayin da kawo yanzu ake neman ɗaya daga cikinsu wanda ya gudu ruwa a Jallo. DCP Usman Madu, mataimakin kwamishinan 'yan sandan jihar Adamawan, a ganawa su da manemar labarai ya yi ƙarin haske game da wannan nasarar da aka samu.
A game da masu satan mutane, Allah ya ba mu nasara mun cafke duk mutanen da wanda suka sace su kanin gunduri, su member house of assembly, su wakilin safta, duka mun kama su. Yanzu ɗaya ne wanda muke kan nema bi iznillah, shi ma Allah ya ba mu lokaci za mu kama su.
To ni kina kai wa jama'a kan wannan batu?
Muna ga mutane don Allah su ringa ba mu hadin kai duk lokacin da sun ga iri wayannan mutane wanda ya kasance ba su yadda da su ba, su yi maza su ba da reporter 'yan sanda ko jami'an tsaro na kusa ko ina.
A makwabciyar jihar Adamawa, wato jihar Taraba, hankula ne suka fara kwantawa biyo bayan wani sabon rikici da ya sake barkewa tsakanin makiyaya da kuma tibabe a yankin nan Anacha da ke karamar hukumar Gasol, inda aka samu asarar rayuka. Alhaji Mafindi Umar Danburam, da ke zama shugaban kungiyar Fulani makiyaya ta Miyetti Allah a jihar Taraban, ko ya buƙaci ɓangarorin biyu da aka yi zuciya nesa.
Da ni da shugaban TV ko jiya shekaran jiya yana gidana mun yi magana, abin mamaki sai kuma mun tashi a mitin ɗin kai muka da yaran fara kace kashe a can dan Anasha, wanda kuma ina gani da idan Allah ma diga na ya tsaya don dole ne mu tafi can kuma mu sake yin juru ba mai kyau.
Ita ma ana ta ɓangaren rundunar 'yan sandan jihar, kamar yadda kakakin rundunar DSP Joseph Kwaji ya bayyana min.
Za a samu gawaki guda hudu, mutum ɗaya aka yi min rauni.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahima, kafin mu ci gaba a saurari wannan.
Yeah.
To a gaida yan mata, to har yanzu dai kwararru na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da sauya manyan jami'an soja da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi.
General Sale Maina mai retire kwararre ne a fannin tsaro, ga shawarwarin da ya ba sababbin hafsoshin.
Na farko shine kyakkyawan nazarin abin da ake ciki, suka yi nazarin tarihin wannan rikicin za su iya kama bakin zaren. Na biyu kuma dole su haɗa kai. Na uku shine su kalli kasar ba rundunar su ba kawai.
Ko da yake shugaban kungiyar ci gaban ƙananan ƙabilu Mark Amani na begen ganin an samu shawo kan matsalan tsaron, ya ce shugaba Muhammadu Buhari bai yi daidai ba a wajen nada hafsoshin.
Kada ya yi waje da su gaba da sabbin fardasa, ko da fa motsi irin na kyanwa ko na bera ne sai sun furgata. Waɗannan mutanen ko sun ga abin da suka gani,
waɗanda
aka ciren kenan sun riga sun san su ba gudu ba ja da baya. Amma waɗannan a yanzu maganin da ake ciki akwai tsoro a jikinsu, sannan kuma akwai tunanin koma anya duk abin da suka yi daidai ne ko ku ba daidai ba.
Shi kuwa ambassador Ali Barakat na jam'iyyar APC ya ce shugaban ƙasa ya yi kyakkyawar nazari.
Mutum biyu dai zan iya yin dan tsokaci a kansu, shi chief of army staff shi Brotai da shi Mangono national security advisor. Duk wanda ya san su ya san mutane ne masu aƙida da bin ka'ida aikin soja. Babu ma irin shi Brotai yanzu ma magana nake miki. Ai a can Chadi yake, shi yake wannan aiki a can na wannan joint tax force da ake yi.
Shi ma dai babban sakataren gudanarwa na jam'iyyar SDP Dr. Sadiq Umar Abubakar Gombe ya ce nada ƴan asalin shiyar Arewa maso gabas zai iya kawo ƙarshen kalubalen tsaron.
Su uku ne ma ƴan Arewa maso gabar, kuma wannan ya nuna gwamnati ta fuskanci matsalar kuma a shirye take ta murkushe matsalar, saboda aka samu ƴaƴan waɗannan gurare, sannan aka samu waɗanda abokanan aikin sun tabbatar ƙwararru ne akan wannan yanayi.
Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka yake Dabaraya Marigayi, kuma a gaida Madina. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmad da shiri na gaba.
Sai mota wadda za su hawo mota ta alfarma, kowane dan majalisa, wato dan majalisa dattawa kenan, zai hawo mota ta miliyan 8,500 da naira 600. Sai kuma kudin alatu na kujeru da kuma abubuwan da suka shafi abubuwan sasake-sasake da za a sanya a gidaje. Sai kuma waɗansu ma'aikata waɗanda za su taimaka musu a gida. Sannan kuma akwai kuɗi waɗanda kuma aka ware waɗannan domin na nishaɗi ne, wato na shakatawa.
Jama'a assalamu alaikum, a yau za mu jingine na ɗan wani ƙaramin lokaci batun da muke yi na bin kadin mutuwar Jamilu Abdullahi a sanadin dukar da 'yan civil defense suka lakkaɗa masa a ofishinsu na Sokoto ta Kudu, wanda kuma suke ci gaba da ƙoƙarin yin rufa-rufa a kai. Ba mu watsar da wannan maganar ba. A yau ɗin za mu buɗe wani sabon babi game da irin kuɗaɗen da suka bayyana cewa Najeriya tana kashewa wajen kula da 'yan majalisun dokokinta na tarayya guda biyu, wato majalisar dattijai da ta wakilai. Wannan al'amari dai ya tada hankulan jama'a a ƙasar, wadda ake fama da mummunan talauci, a kuma ce wakilan jama'a suna samun kuɗaɗe da suka fi na takwarorinsu a ƙasashe masu arziki irin su Amurka yawa. Za mu faro a yau da shimfiɗar yadda wannan matsala take. Kuma idan mai sauraro yana son sanin adadi sosai, to ya ɗauko alƙalami da takarda ya rike a hannu, domin abin da yawa wai mutuwa ta shiga kasuwa. Wanda zai mana shimfiɗar ta yau shine
barista mai nasara Kogo Ibrahim Faskari sunana. Ina ɗaya daga cikin manyan lauyoyin jamhuriyar Najeriya, kuma masani ne a harkokin tattalin arziki, siyasa, tsaro, shari'a da kuma zamantakewar ƙasashen duniya. Kuma na shahara a harkokin tsarin mulkin ƙasa, musamman na jamhuriyar Najeriya da ƙasashen Afirka.
Batun kuɗaɗen da 'yan majalisar suke samu a Najeriya ya kasu kashi biyu. Na farko akwai albashinsu, wanda shine mafi ƙaranci a cikin kuɗaɗen nasu. To amma kuma wanda duk da haka ya fi abin da 'yan majalisa a nan Amurka suke samu.
'Yan majalisar Najeriya su ne na biyu a waɗanda suka fi ɗaukar kaso mai yawa a matsayin albashi da suke ansa, in aka kwatanta da sauran ƙasashen duniya.
wace ƙasa ce kan gaba?
Ya ƙasar da take kan gaba a dauka dan majalisa take dauka kudi da yawa ita ce ƙasar Australia wadda take daukar dollar America 201,200 a shekara. Sai jamhuriyar Najeriya wanda dan majalisa take daukar 189,000 a shekara wato dollar America. Sai ƙasar America ita da ke dauka suke daukar 174,000 a shekara. Wato idan kika lura na Najeriya din dollar America 189,000 din nan matsayin su na biyu shine in aka juya a tsagwaran naira ta Najeriya suna dauka 42,525
a shekara kenan.
A shekara kenan. Bayan wannan sai suka bullo da abin da ake kira allowances, wato waɗansu kuɗi waɗanda suke na waɗansu ayyuka na musamman da suke yi ɗai akwai guda 15 waɗannan allowances din. To waɗannan allowances din a nan inda ake a ringizon kenan, nan ne inda ƙarfin yawan kuɗin da ɗan majalisa suke ɗauka kenan, ba a wancan abin da ake kira salary ba. Domin idan kika anshi takarda ta albashi da ake ba ma'aikaci wata-wata, wancan abin da ya shafi salary shine abin da zaki gani. Wanda ko kuma kin juya akan wannan hukuma da ke shirya ka'ida albashi da kuɗi da ma'aikata suke ɗauka, wannan shine bayanin da zaki gani. Amma mafi yawan abin da ya shafi waɗannan allowances abubuwa ne waɗanda suke suna a kwance, saboda waɗansu daga cikin su ana bada su ne sau ɗaya a shekara, wasu kuma ana bada su a sau ɗaya a wata uku, wasu kuma ana bada su sau ɗaya ne a cikin shekara huɗu. Alal misali akwai abin da ya shafi masaukin su ko matsugunin su. Dan majalisa senator yana da 4,452,800, dan majalisa wakile kuma yana da 3,970,425 wannan a shekara kenan. Sai mota wadda za su hawo mota ta alfarma, kowane dan majalisa wato dan majalisa dattawa kenan zai hawo mota ta 8,500,600, sannan kuma dan majalisa wakilai 7,740,850. So ɗaya ne a shekara hudu suke da alfarmar wannan mota. To amma bayan nan
iya zaman su kenan a majalisa,
duk iya zaman su a majalisa sai dai idan an sake zaben mutum sannan kuma ya zo ya samu wannan. To bayan nan kuma mota idan an siya akwai kuɗin da yake na shan mai da kuma kula da ita na yau da kullun. Shine
mun ne gyara na kullun canjin bakin mai da sauransu.
Yawa, to duk irin waɗannan da sanya abubuwan da za a shaka a ji kanshi iska ta musamman a cikin mota, shi kuma wannan dan majalisa da dattawa yana da 1,120,000, dan majalisa wakile kuma na da 1,400,089. Wannan kuma kuɗin kula da na faɗi na mai da sauransu a shekara ne shi. To sai kuma kuɗin alatu na kujeru da kuma abubuwan da suka shafi abubuwan sasake-sasake da za a sanya a gidaje, dan majalisa da tawa yana da 6,000,090. Bayan shi kuma dan majalisa wakile yana da 5,000,000. To sai kuma abin da ya shafi lokacin da za su bar aiki. Idan lokacin wa'adinku na shekara hudu ya kare za ku ba aiki, akwai kuɗi na tukuici na kunyi ma ƙasa aiki na godiya da ake badawa na wanda yake zufa da aka yi ta aiki, ka sayi tawul ne ko fankici ne ka share zufa nan, shine ake kira severance gratuity. Wannan dan majalisa dattawa zai dauki 6,690,000, sannan kuma shi dan majalisa wakilai shi kuma yana da 5,956,637. To bayan nan kuma sai shi constituency visit, wato can mazaɓar su ana buƙatar dan majalisa duk abin da zai furta a wannan ɗakin taro na majalisa ya zama da yawan mutanen da suka fito cikin rana da ruwan sama suka zabe shi ne. To saboda haka akwai buƙatar ya rika zuwa yana tuntuɓa su, ko kuma su rika zuwa su same shi. To wala ala ko menene ya faru, musamman idan wani ya zo wanda yake baka tsammanin ya zo, ka ce ah don Allah ka koma sai sati biyu in na zo na ganka a gida, ko kuma a abin da na shirya domin in ganka ban shirya ba, a ɗauko kuɗin mota a basu a sallame su. To wannan kuma akwai kuɗi wanda aka shirya akan wannan. Wannan kuɗi da aka shirya shine 5,000,000 ga dan majalisar dattawa, 4,987,000 ga dan majalisar wakilai. To sai kuma waɗansu ma'aikata waɗanda za su taimaka musu a gida, wala Allah mai gyaran fulawoyi ne waɗanda za su yi kyau a gida, ko mai musu wanki da guga, ko kuma mai gadi ne za su ɗauka. To wannan kuma an aje shi ma a kwata-kwata na kowace shekara za a ba dan majalisar dattawa 1,150,019, shi kuma dan majalisar wakilai 1,480,000. sannan kuma sai waɗansu da zai dauka waɗanda za su dan taya mushi aiki kamar secretary ko kuma secretary a office to shi ma akan wannan an riga an shirya a kowane wata wannan za a akwai kuɗi da aka shirye waɗanda zai amfani da su wajen daukan ma'aikata guda biyu ko kuma guda hudu ya danganta ga dan majalisar dattawa ne kai ko dan majalisar wakile akwai kuɗi ne da 506,000 da 600,000 ga wanda ya shafi dan majalisar dattawa kenan nan majalisar wakile kuma 496,000 da naira 303,000 to sannan kuma akwai kuɗi waɗanda kuma aka ware waɗannan domin na nishadi ne wato na shakatawa a cikin ana zauna a office lemu ne za a kawo na kwalba ne ko kuma a tea ne za a kawo da biscuit ne da wasu abubuwa ko ruwan sha ko duk waɗansu abubuwa dai da suka shafi abubuwan tantantade da lashe-lashe a cikin office to dan majalisar dattawa yana da 607,000 da 920,000 dan majalisar wakilai shi kuma yana da 595,000 da 500 da naira 563 wato a shekara kenan sai kuma lokacin da ya kamata su rika tafiya suna in an yi hutu wato idan an yi hutu mutun na tunanin an yi hutu ga ne a Abuja kuma kila a jihu yayi kasa to a wannan a duk lokacin da aka yi hutu za su tafi za a dauki kuɗi 202 da 640 a bashi 202 da naira 640 shine wanda za a ba kowane dan majalisar dattawa shi kuma dan majalisar wakilai yana da 198,000 da naira 521 sannan sai kuma abun da ake kira utilities shi wannan utilities wato wato wannan kuɗin tafiya wannan na hutu din wato kashi 10 ne daga cikin kashi 100 na albashin su basic sannan sai kuma abun da ake kira utilities shine abun da ya shafi kuɗin wutar lantarki da za su biya a gidan da za su zauna ko kuma kuɗin ruwa to wannan shi ma an ware musu akai kowane kwata za a rika ba da naira 607,000 da naira 920 dan majalisar dattawa kenan su kuma ɗan majalisar wakilai naira 397,000 da naira 42 su kuma waɗannan
amma kamar yadda shi barista yace waɗannan kuɗaɗen allowance sun kasu kashi 15 ne kuma da saura masu tsoka da muhimmanci da yawa a nan gaba za mu kammala su a shiri na gaba kafin mu shiga cikin majalisar mu ji abin da shugabanninta da mambobi za su faɗi yanzu a madadin Madina Dauda Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya
to a gaida mai kahon karo babba yanzu kuma bari mu kada muna inda Mustafa Nasiru Batsari ke tafa da shirin sharhin jaridun arewacin Najeriya
sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako zai fara ne da jaridar Daily Trust jaridar ta ce shugaba Muhammadu Buhari ya nada sabbin shugabannin sojojin kasar tare da mai bashi shawara akan harkokin tsaro to amma a dai gefen ta bugu wani labarin da ke nuna wani mummunan kisan da ƴan kungiyar Boko Haram suka yi a jihar Borno jaridar ta ce kungiyar Boko Haram ta kashe mutane 43 a karamar hukumar Mungunu dake cikin jihar Borno jaridar People's Daily ta ce jihar Zamfara ta samu nasarar cin kyautar Bill Gates da kuma dangote na dalar Amurka 500,000 a sakamakon kwazon da jihar ta yi na yaki da cutar shan inna a can cikin jaridar Newsline dake fitowa mako mako ta yi babban labarin ta ne da wani rikicin addinin da ya barke a garin Fayeko dake cikin jihar Niger a nata gefen jaridar Leadership ta yi daya daga cikin manyan labaran ta ne da wani tallafi da gidauniyar Dangote ta kai ma ƴan gudun hijirar rikicin Boko Haram albarkacin wannan wata na Ramadan jaridar ta ce kimanin mutane 5,000 ne daga cikin iyalan da ke gudun hijirar rikicin za su amfana da tallafin a ƙarshe dai da jaridar ta Leadership din za mu kammala sharhin jaridun wannan mako da kuma ɗaya daga cikin labaranta da ya shafi aikin hajji mai zuwa jaridar ta Leadership ta ce hukumar jin daɗin alhazan Najeriya ta cimma wata yarjejeniya da kamfanonin jiragen sama guda 6 da za su yi aikin jigilar alhazan Najeriya a lokacin aikin hajjin mai zuwa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida Musti, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da masu saurari suka aiko mana.
A Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Me magana Alhaji Audu mai zuwa Kampala malamin Madarin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shine domin na jinjina wa hukumar EFCC game da irin yadda take kamo shugabannin da suka zalunci al'umma take gurfanar da su a gaban kotu. To muna kira ga wannan hukuma da ta ƙara baza komata a sauran jihohin ƙasar nan.
Mai magana Dr. Abdullahi ne maganin gargajiya gulma jihar Kaduna a tarayyar Najeriya. Sashen Hausa na BOA zakona a yau shi ne dangane da sauke hanyar haƙƙoƙin sojojin Najeriya da jana da Muhammadu Buhari ya yi. Wannan ya yi dai dama mun daɗe muna jiran wannan abin shi yanzu ga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana wannan abin ya yi daidai abin da Allah ya taimaka mu.
Yanzu kuma ga nasiha albarkacin watan Ramadan.
Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulullah sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah muna cikin wata mai albarka, watan azumi, watan Ramadan. Daga cikin abubuwan da ake so mutum yayi cikin wannan wata shine na daya na watan Ramadan kenan, na daya ayi azumi, na biyu kuma ayi ibada musamman na yin sallah ko salloli haka, khamsu salawat, da yin sallan tarawihi, sallan dare kenan, wanda kawai cikin watan Ramadan ake wannan sallan ta tarawi kenan. Zaka yi kai a gidanka ko kai a masallaci, wannan babu laifi. In ka samu dama ma ka tashi kai sallan tahajjud musamman a ranan, wato a ranakun 10 ta karshe, dan shine lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana bayanin ganin Lailatul Qadr. Lailatul Qadr kuma Allah ya magana sa Lailatul Qadr khairun min alf shahr, wato Lailatul Qadr wannan daren daidai ne da yafi watani 1000 gabaki daya. So Allah subhanahu wa ta'ala, in Allah ya sa mutun ya dace da ganin ta, in yana ibada kamar tahajjud ko tilawatul alquran, yana karanta alqurani ko yana wani zikiri, wannan ma zai kyau sosai. Yin adhkar kuma ko zikrorin Allah, zikrori dan ambaton sunan Allah kamar kai la ilaha illallah, kai ya rahman ya rahim, kai subhanallah alhamdulillah, duka wannan adhkar da mutane suka sani in an yi shi kuma yana da kyau cikin watan Ramadan. A guji kuma yin magana da bai zai tasiri ko maganan ba zai yi amfani ga mutum ba, musamman wannan watan kamar maganganu na ghiba, na gossip kenan, ko maganan na cin mutuncin mutane da sauransu ko zagi. Wannan ba a son mutum yayi cikin watan Ramadan. Abu kuma da ake son a yawaita yi musamman a wannan watan shine sadaka. A rike ba da sadaka da talakawa da mutanen da ba su da komai.
To, da fatan an amfana. Yanzu kuma ga Ladin Ibrahim Ayawa ya dawo da labaran duniya, amma fa a takaice.
Tsohon shugaban mabiya addinin Kristan nan na ƙasar Afirka ta Kudu, Archbishop Desmond Tutu, yanzu aka an kwantar da shi asibiti a birnin Cape Town sakamakon wata cuta da aka ce tana iya yaduwa. Iyalan Tutu sun yi tsammanin cewa za a sallame shi cikin kwanaki daya, kwana daya ko sat biyu, yadda aka jiwo ɗiyansa Tutu take cewa. Shi dai Tutu ba wannan ne karo na farko da aka mashi maganin cutar daji ba, wato kansa. Wannan shugaban mabiya addinin Krista Desmond Tutu ɗan shekaru 83 da haihuwa ya taɓa samun kyautar Laurel a shekarar 1984 a matsayinsa na baki, wanda ya tsaya kai da fata ya ga an yi fatali da mulkin wariyar launin fata.
To, nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa a sashen Hausa, musamman Maladin Ibrahim Ayawa da ya tana gabatarwa da CD wanda ya bada umarni, da kuma injiniyanmu na wannan lokacin, wato Mr. Chan Damutan Sin, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.